Aha, ehe, Yesu kaine hasikina, kaine matungara.
Inga kaze,
namzande,
hanyanja kabi,
shizambi,
kaine matungara.
Maipi ambu katana,
kaine jabura,
kaine masugi. Babu compass will fit pass you. In battle the cave
need a passer.
Look my tapia the kai.
Zay so kalafia.
Anyanka akwai salama.
Akwai utawa.
Sakashiri ya mimili ya fa. Magiana duk zasu gani. Bazasu iya kadani ba inda kaje. No retire. Kajani kusa kusa da kai. Fiye da komai zan zauna da kai. Dan sarkin salama kai ne nawa. Har abada abadin you remain my lover. Ba za a taba raba mu ba inda kaje.
Dan san je
hanyar da ka bi. Bukatan